sun bayar da wannan committee da gwamnatin ta jihar Lagos ta bada umarnin a sake bude wannan sansani da ake karban kudaden motoci dake wucewa da aka fi sani da Lekki Toll Gate. Wasu suka bayyana rashin jin dadin su game da matakin, inda kuma suka shiga kafofin sadarwar zamani suka kira da a sake gudanar da wani gangami. Sai dai kuma wasu kungiyoyi daban su ma sun shiga kafofin sadarwar zamanin, inda suke kira ga matasan dake neman sake gudanar da zanga-zanga da su shiga taitayin su, tare ma da yin kira ga Nnamdi Kanu, jagoran kungiyar neman yancin yan kabilar Igbo, da cewa ya shiga taitayin sa. To ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wannan cece-kuce? Ga dai abinda wasu su ke cewa.
Tun lokacin da aka yi maganar NSAS din nan har zuwa yanzu, za ka ga cewa gwamnati bata fitar da wa'ensu alƙaluma na sahihan wa'ensu mutane wanda su suka kitsa abin gida da waje ba, kuma tunta su gida da waje aka gani ba. Kaga ko idan har gwamnati za ta rinka yin sanyi akan al'amura irin wa'ennan, wa'inda mutane za su kitso wani abu tun daga kasan waje saboda wani biyan bukata ta su, kaga har sai yaushe kasan mu za ta zama kasa wanda idan aka taro da wani irin al'amari za ta yi hukunci wanda zai iya zama izina ga wa'ensu gobe? In ba haka ba, a ce wannan magana yanzu an kawo wani kace nace da shauransu, ana neman a tada wa mutane hankali da shauransu. Wannan shine yanzu a gaban hukumomin kasan, ko kuma wannan shine a gaban mu 'yan Najeriya, ko kuma wannan shine zaman lafiyar kasar, balle a san ina ma kasar ta dosa. Abada in dai mutane za su kitsa wani al'amari wanda zai kawo rashin zaman lafiya a kasa, in dai hukumomi ba za su yi hukunci akan irin wa'annan mutanen ba, kowa ya samu rana, sai kaga dole zai fito ya shanya iya san ran shi.
Wato mutanen nan akwai abin da suka shirya wanda su warga ga gwamnatin gaba daya, saboda kaga wancan lokacin da kyale su aka yi gaba daya su suka shiga bayan gwamnatin, saboda sun ce za su fada da ainihin zanga-zangar all over Nigeria. To kaga mutanen da su ba su haɗin kai ba. To ina ga duk wani planning da gare su ina ga kusa ƙarya, kuma Allah shi zai maganin su.
Yanzu aka dai wasu mambobi a wannan kwamiti da aka kafa su hudu su ma sun bayyana rashin amincewarsu da umarnin da shugaban wannan kwamiti ta bayar da sake bude wannan sansani na karban kudaden shiga na motocin da ke bin wannan shatale-tale na Lekki, abinda kuma ya kawo rarrabun kawuna tsakanin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa domin gudanar da bincike akan wancan hargitsi da aka ce ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane masu zanga-zanga sakamakon zargin bude wuta da ake zargin sojoji da aikatawa. Tiridiyar rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta bayyana kame wasu 'yan daba kimanin 53 a yankin tsibirin Lagos, wanda kuma take danganta su da 'yan kungiyar asiri ta kuma zaune gari banza masu neman tada husuma a jihar ta Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.